Sakon zuciya saurara kiji tunanin kiji kira mardini kullum
kira mardini kullum
kausai bangare na sore na so kiwai kogaren ki tusaya dadi ina cikin jarauta irin ta so soki agaza babu barci bacin abinci ko na ci ma yin war ko bai kashe ma jinya nake cin yaushe zalawar ke kice cuce kice zaki magance samu wata kamar ke da na gwada ta sai ban garkin dara ta komai kisan kamar sau